sauti daga Arewa Play.com.
Sadiq Saleh.
DJ Sauti and the Bit.
Soyayyar ga zan gode dan an bani kula.
Gode,
na gode,
na gode,
na gode,
na gode,
na gode,
na gode.
Soyayya na more, wacce nake so ta shiga bani, kulawa ta bani, yadda ka san jariri ba kai ni, garin so ta kai ni, ina ce rodar da tunani, an ce ke ni ne, ko a ta fuska mun yi kamar ni.
Play.com.